ta'lamun yawa masu girma muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya ya kuma simani ku ji tsoron Allah matuƙa jin tsoro ya jama'a mutane ku san cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce mu daga rai guda shine annabi Adam alaihi salam ya kuma simani duk wanda zai magana yayi kokarin kiyaye abin da zai faɗi yayi magana ta gari ku san cewa ko babu wata magana ingantacciya lahiyayya wanda babu shakku a cikin kaman magana Allah alqur'ani kenan da kuma magana manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ayyuma masu girma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ku tambaye mabuta ilimi idan buku sani ba ana magana ne akan lamarin addini rayuwar mu kuma a matsayin mu na masu imani gaba daya addini ne umurnin Allah ne da kuma umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan haka muke rayuwa dan haka kenan duk mai imani wannan ayar ta kunshi abubuwa na rayuwar mu duk abin da zamu duk motsin da zamu sana'a zamu aiki zamu yi wani abu kaza to ya kamata mu tambaye hukuncin Allah a cikin abin da zamu aikata wannan shine tsira wannan kuma shine samun rabo Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin alqur'ani mai girma ya ku masu imani kusan cewa kiyama ta kusa kuma wata ya tsage wannan ana magana tun lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun kafin ya hijira yana garin Makka yanzu hijira kadai ma shekara 1447 kaga kenan tahiyya ta yi tahiyya to aka ce kiyama ta kusanto to shine manzon tsira Allah da amincin Allah tabbata a gare shi sai yake ce mana wannan kiyama tana da alamomi akwai manyan alamomi idan mun gansu to kiyama ta zo gab to daga cikin wannan alamomi shine ilimi zai yi kadan sai kuma kaga jahilci kuma wutar daji kowa ko kuma in baka ce kowa ba shi dai inda zaka ilma zaka ilga mai ilimi zaka ga cewa kadan ne kwarai a cikin jama'a ba ana magana bane akan ilimi na duniya idan muka ce ilimi a nan ana nihi da shine ilimin sanin Allah da ilimin sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ilimin sanin halal da haram da ilimin sanin wannan addini ne wannan ba addini bane to sallallahu alaihi wasallam yace idan kiyama ta kuso ta kusanto za ka ga a cikin mutane wanda ya san addinin shi kwarai ma kadan ne kusan duka kowa a kai yake yi ko kuma kowa yana abin da ya ga dama hauragiya ce ake za ka ga mutum yana aikata aiki a matsayin shi na musulmi wane menene hukuncin Allah a ciki yace ban sani ba kuma alhali yana yi kuma tayo ma haramu ne yake yi kuma ga kasala na rashin zuwa makarantar da mutum zai san alqur'ani ya san ma'anonin shi da tafsirin shi ya san maganganu na manzon Allah hadisan shi da kuma ma'anoninsu ya san maganganu waɗanda suke na magabata na gari wane ne a cikin mu zai bada lokaci ko kuma waye yake bada lokaci ko kuma wane ne tuni ya bada lokacin shi kullun yana zuwa makaranta ba daidai bane mutum ya zama na kuzumin shi na musulmi bakkar wani lokaci awa ɗaya a sati a wuni awa nawa gare mu awa 24 a sati kuma awa nawa ne barkatai awa nawa ka hudda dan kai karatu dan ka san Allah dan ka san manzon da Allah ya aiko maka shine manzo sallallahu alaihi wasallama dan ka san halak dan ka san haram awa nawa ka hudda awa nawa kake hira awa nawa kake wasanni awa nawa kake barci awa nawa kake neman duniya a shagonka in ka zauna awa nawa kake ko idan ka je gonarka ko ka je garkarka awa nawa kake in ka je kwadago ko ma'aikacin gwamnati awa nawa kake yi wanda duka neman duniya ne neman abinci ne neman abubuwa na rihin asiri da abubuwa wanda in muka mutu sun kare babu su babu labarinsu to ina abinda zaka dawama da shi har ya zuwa kiyama shine ilimin addini ilimin sanin Allah ilimin sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan mutumin da bai san Allah ba ko dauya ya ji tsoron shi ko ya ji tsoron shi kuma bai ya ji tsoron shi ba daidai yanda ya kamata a kawai shi dai yana ji wawuya ne haka wane ne ubangiji ya san shi ana cewa Allah ake bauta ma manzon Allah shine annabin da Allah ya aiko to amma yanda zaka ce mishi wane ne Allah waye manzon Allah bai sani ba bai ya tsaya bai maka wata magana lahiyayya game da Allah da me yake sanin Allah menene alawomin sanin Allah me yake kara imani me yake rage imani wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waye shi me yake aikin shi da Allah ya aiko shi to sai kaga abin yana da wahala me yasa saboda mun kasa bada lokaci wanda zamu je mu yi karatu na addini muna da lokaci kuma gashi na barkatai lokaci gashi na har yayi yawa to saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce duk lokacin da a musulmi kaga jahilci yayi yawa jahilci yana ta karuwa yana ta haɓaka kamar an sa ma yabanya taki to ka tabbatar da cewa kiyama ga ta nan kusa idan jahilci yayi yawa me zai faru sai ka samu waɗanda suke musulmai sai su ɗauki malaman da za su rika musu tambaya malaman ne jahilai in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su san komi ba kawai dai ana malam ya sha rawani shi ya sha gari shi ya sha babban gari amma dai a cikin kwakwalwar shi ko a cikin abin da ya karanta ko kuma cikin irin abubuwan da yake waɗi a bakin shi babu wani abu na ilimi babu wani abu na abinda manzo Allah ya karantar siran Allah da mutane tabbata gare shi mutane ne suka nada shi suka ce malam malam kawai shi kenan sai kowa ya rika tambaya malam ne hukuncin kaza kuma sai ya bada amsa ya bai sani ba malam ne hukuncin kaza sai ya ce haramu ko bai sani ba bai da aya bai da hadisi malam ne hukuncin kaza sai ya ce halaka ne ko babu aya ko babu hadisi to wannan alamun kiyama ne inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kai zaka samu ma hafizan qur'ani tari amma babu masu fiqhu shi qur'anin kadai ya sani zai iya maka harda daga fatiha zuwa nasi zai iya maka komi tilawa komi lahiya launi to amma da zaka ce mishi me hukuncin kaza me ma'anar wada Allah subhanahu wataala alhamdulillahi rabbil alamin bai sani ba aya ta farko a cikin qur'ani bai san ma'anar ta amma dai gangarab ne amma dai hafizi ne to wannan shi ma alamar kiyama ce in ka san qur'ani to ya kamata ka san ma'anonin shi alqur'ani sako ne kamar a ce kana wani gari ne ko babanka ko mamanka ko wani abokinka na kusa da kai ko wani wanda kuke sana'a da shi ko hada jari sai ya rubuta maka wasiƙa ya ce a kai maka in aka kai maka misali a ce harshen larabci ne kai ba kai harshen larabci ba kamar kenan dole sai ka nemi wani wanda zai fassara maka harshen turanci ne na ingilishi ko na faranshi kai baka sani ba dole a ce ina mushe a kai ni wajen mushe fassara mini amma ga qur'ani nan muna rike da shi sako ne daga Allah manzo Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wa sallama amma ba mu san abin da yake ciki kuma mun zauna kawai sako ne wasiƙa ce aka aika maka ko baka san abin da yake ciki ba kuma hankalinka a kwance a wani abin da ya dace ba wannan bai kamata ba ya kamata mu je makaranta ya kamata mu dage yanda muke fafutuka wajen neman duniya shiga da fita to ya kamata mu nemi lahira ya kamata mu dan raba lokaci ko da awa ɗaya ne ta ko da minti 30 zaka rika yi ba a wuni ba a sati to abin da zaka samu nasarin addini ba kaɗan ba ne ka je ka zamana ka ji wa'azi ba shi wake ne za a yi wata muhadara za a yi wani wa'azi sai ka je ka zamana babu komi a wajenka babu littafi babu alƙalami babu wata karatun rubutu in kana cewa ana magana akan ilimi ba wannan ba ake ne wannan nasiha ce ake maka ka rike ka ji to amma idan aka ce ilimi dole ka samu littafi ko da littafi ne dan izini guda ko dan izini biyu ka je malam a koya maka a karanta maka kuma a dan karanta maka wasu fassarori na wasu ayoyi to haka ake so ka samu littafi na fiqh wanda zaka san alwala da sallah da tsarki sai kuma ka samu littafi na tauhidi wanda zai gwada maka ga tauhidin Allah ga shirka zuwa zaka gaban malam ka zauna kana dan rubutawa in malam ya fassara kai kuma kana harshen ka wanda ka sani ko da Hausa ko da Turanci ko da kowane irin harshe ne sai ka rubuta ka ce wannan ma'anar shi kaza ne to wannan shine ake cewa neman ilimi kuma haka ake tara shi amma ka je ka zauna wannan wa'azi ne ake maka nasiha ne ake maka ba shi ake nihi ba ka samu lokacin da zaka je makaranta da littafin ka kai karatu kuma ga malam manzo sallallahu alaihi wasallam yace lalle ne idan muka ga irin waɗannan yanayi sun faru to mu tabbatar da cewa lalle ne kiyama ta zo in uwa masu girma yana daga cikin abin da yake bata ma duk mai kishin addini rai abin da yake sosa ma duk mai kishin addini mai kishin shari'a ta Ubangiji subhanahu wataala in ya ga irin wannan alamomi ga sanan sun bayyana kaga musulmi da shekara 50 shekara 60 shekara 70 da kyan yake alwala musulmi kaga wannan dole duk mai takaicin musulunci shari'a Allah ya ji wani abu a cikin zuciyar shi to shi wannan mutumin me yake yi a duniyar nan a yi shekara 50 me yake a duniyar nan shekara 60 70 alwala ta kirki kuma har yanzu sai an samu kuma gobe ma ko wankan jaraba mai kyau mata ko maza sai kaga abin yana gagara kaga wannan yana daga cikin abubuwan da tabbas magana ta manzo Allah ta tabbata alamar kiyama ta zo to duk mai jin ma'ana kishin addinin musulunci a zuciyar shi to he ya ji babu dadi dan haka wannan ƴan uwa musulmi kuzantarwa ne me ake cewa mu samu kuzari kamar ana tada mu daga barci ana sa mana kaimu akan cewa wannan abin da muka yi saka kifa ya kamata mu halka ya kamata mu tashi ka samu malami gashi ne yanzu Allah subhanahu wataala ya hore mu akwai malamai wurare daban-daban ka je ka karanta ka san tsakaninka da Allah tauhidin Allah ka san ibadar da kake alwala sallah da wani duka daidai yanda ake haka yanda manzo Allah ya haka kake yi to wannan shine ka zamanto cikin masu ilimi kuma ka yi takaicin musulunci kuma ka yi abin da Allah ya saka dan Allah bai halice mu ba sai dan bauta wanda duk abin da muke nafila ne neman kudi ne muna shiga muna bauta addinin mu shine a gaba amma wannan sauran duka nafiloli ne kuma masu imani kusan cewa daga cikin kamanceceniya ko kuma daga cikin abubuwa da idan ka gansu za ka ga jahilci ya yawaita kuma ilimi ya yi kaɗan shine da yawa daga cikin mutane gudu ma suke game da karatun addini wani ma yana ganin ƙauyanci ne wani yana ganin iyazan billah bata lokaci ne wani yana ganin kai shi addini nan kawai ai Allah gafuru rahim ne kawai duk yanda muka yi ma Allah ya karɓa amma bai yarda ba harkar shi ta duniya sai ya yi ilimi bai yarda ba harkar shi ta kaza da kaza sana'ar shi sai ya yi ilimi amma addini ne yake ganin ilimin ba komai bane to wannan alama ce yana daga cikin muhimman ayan alawomi wanda suke nuna cewa lalle ne addinin Allah yana daga cikin yana cikin yanayi wanda bai dace ba, kuma mu ne sababi a matsayin manama simani ya kamata mu halka, ya kamata mu zabura zuwa ga ilimi na karatun addini. Kuma ko da mutum yanzu lokaci ya mushi tsanani ya kai shekara 60-70, to kada ka sake kamar yaranka su ma su biyo hanyar ka, ya kamata ka kai su makaranta. Karatun boko bai hana karatun makaranta, karatun makaranta bai hana karatun boko, duka sai a gama su ayi su, mutum yake hada abubuwa ga sanar daban-daban. To kaga kenan sai ya zamanto yaro ya tashi ya san Allah, ya san tauhidin Allah, ya san addini, ya san komi. Idan jahilci ya yawa sai kaga da yawa daga cikin mutane sai ya rika zuwa abin da yana da shakku, haram ne ko halal, sai ce bazan je in tambaye malam ba, in na tambaye malam tana yawa malam ya ce wannan abin haramu ne, ni kuma gashi harkoki ne wanda nake samun kuɗi, to shikenan sai ki zuwa tambaya. Wai har sai ya kafa ma kanshi hujja da Allah subhanahu wataala ke ta ya kuma simani, kuma yawan tambaya abubuwa in suka bayyana a gare ku zai abin zai cutar da ku. To wannan ana magana ne lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam wahayi yana saukowa, amma kenan da tawili da fassara aya yanda aka ga ma sai mutum ya ce ai Allah ya hana yawan tambaya, ai ba a san yawan tambaya. Kuma amma ya san aikin da yake yi ko abubuwan da yake yi akwai shakku a ciki, amma ya ki zuwa ya tambayi malami don ya san menene hukuncin Allah a ciki. Shi kuma Allah ya ce mana mu tambaye malamai idan ba mu sani ba. Ya kuma simani da yawa daga cikin wanda imaninsu ko kuma kadari na musulunci a cikin zukatansu ya yi rauni, musuluncin ba ba shi daraja ba, ba ba shi wata kima ba wanda ta dace, za ka ga cewa a'a karatun na addini ko da an yi shi abu ne wanda yake karatu ne. Wai menene sai ce ai addini yusur, addinin musulunci sauki gare shi, kawai mu ne yanzu bare an muka iya alwala, muka iya sallah, muka iya fatiha da wane ne daga falaki zuwa nasi, shi kenan ya isa mu daga nan mun tsaya. Amma bai yarda ba a duniya in ya samu miliyan daya ya ce ta ishe shi, ko ya samu miliyar guda ya ce ta ishe shi rayuwa, bari in tsaya kasuwanci daga yau na yi ritaya game da kasuwanci, abinda na samu ya ishe ni. Bai wadin haka nan kullum nema yake yana ta tarawa kamar tururuwa har sai ya mutu. To amma da yake ilimin addini ne babu daraja, babu sanin abin da ya kamata, sai ce mun yi kaɗan ma isa, tunda na iya na sallah ni da ni da karatu shikenan. To kaga wannan kuskure ne, wannan rashin sanin darajar addini ne da kuma darajar abin da muke rike da shi, shine wannan addini wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi. Yan uwa masu girma, ku san cewa Allah madaukakin sarki ya halitta halak kuma ya bayyana shi, haka manzo Allah ya bayyana. Kuma Allah subhanahu wataala ya haramta haram kuma ya bayyana ta, amma akwai wasu abubuwa na shubha a tsakanin halak da haram. To sallallahu alaihi wasallama sai ce duk mutumin da ya bar shubha dan kar ya hada haram, to wannan mutumin ya nisanta game da yin kuskure, ya kare imanin shi, ya kare addinin shi, kuma ya yi abin da ya dace. Amma an kaji ana cewa wannan abin an ya ko halaka ne ko wannan ko haram ne kuma kake yi, to wannan ka sa addinin ka cikin matsala. Haka kuma abu na uku yawa masu girma daga cikin abubuwan da zai nuna muku cewa jahilci ya yawaita shine wajen fatawa, wajen tambaya. Idan mutum ya tashi tambaya addini ba kowa bane, yanda ka san idan baka da lahiya ba kowa likita ba kake so di ba, kamar musamman kana da kuɗi sai wani doktor wanda ya shahara, ko kuma kai hijira ma ka bar Niger ka je wata ƙasa wanda can ka san sun shahara wajen likitanci da kayan aiki, sai ka ce can zan tayi a muni fatawa ko a gaya mini wai wata cuta ce take damuna. To amma yanzu addini ne mutum babu ruwan shi, kawai kowane malami ma, kowane mai rawani, kowane mai kaza, kawai ya gaya mishi, bai san wannan malamin mai tsoron Allah ne ba mai tsoron Allah bane, zai gaya mishi gaskiya ba, ya gaya mai gaskiya ba, abin hannun shi yake so ko me yake, babu ruwan shi. In dai addini ne kowa ma tambaya ake, kuma kowa ma da amsa yake. Amma a harkar duniya dan me ban ma yin haka nan, mu ce komai ma ɗaya ne. To da haka yawan masu girma daga cikin fadakarwa wanda ya kamata, addini amana ne, addinin ka shine rayuwarka, addinin ka shine wannan abin da kaga Allah subhanahu wataala ya halice mu dan shi shine addini. To dan me za mu sakaci da shi? Idan za ka yi tambaya ta halak ko tambaya ta haram, to ka san wanda za ka tambaya, ka san saboda amana ce za ka bada. Kuma shi ma malami, malamin da ya san in yi maka fatawa amana ce daga Allah subhanahu wataala, malamin da ba zai ce ba halak ne alhali ba halak bane, ba ya ce ba haram alhali ba haram bane, to wannan shine malamin da ya kamata a tambaya. Su ne Allah subhanahu wataala yake cewa a tambaye masu ilimi idan ba mu sani ba. Allah subhanahu wataala sai yake cewa ku masu imani, idan ku gari tsoron Allah to Allah zai sanya muku rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya, ko kuma tsakanin halak da haram. Kenan tsoron Allah shine malami ya ji tsoron Allah wajen fatawa, kai ma mai tambaya ka ji tsoron Allah wajen tambayar da za ka yi. To wannan daga cikin manyan abubuwa wanda yake sa addininmu ya zamanto abu mai daraja, mu samu ladan da Allah subhanahu wataala yake ba duk mutumin da ya addini. Kuma masu girma, jan kunne da farko, ina jan kunne na da ku cewa akwai abubuwa waɗanda suke ake tarwiji. Me tarwiji shine? Ana tallatar abubuwa wanda ba addini ba, ana tallata abubuwa na fatawa ko kuma abubuwa na halal ko abubuwa na haram wanda ba addini bane. Wane yana jin waka, wane yana jin kiɗa, wane yana cin kuɗin riba haram, ya wane yana kaza, in ka ce wane ka ji tsoron Allah kiɗa haramu ne, kuɗin riba haramu ne, sai ta a cikin malamai akwai wanda ya ci halakin, ayi riba a cikin malamai akwai wanda yace riba ne kuma an samu a cikin malamai wani ya hadi to amma ba mai tsoron Allah bane ai tunda Allah alqur'ani aya ce zahiri Allah yace ya halam ya haramta riba amma ya halitta riba to amma sai a zo a hada abin ko kuma sai a rika kawo maganganu daban-daban daban a ƙarshe a ce waka halakce kuma cikin malamai to sai mutum yace ai a cikin malamai akwai wanda yace waka halaka ne dan haka ni a bar ni in ji waka to kaga wannan yana daga cikin ma'ana bayyana jahilci da manzo Allah yake ba mu labari akan cewa alamar kiyama ce idan malami yayin fatawa ko malamai guda biyu ko malamai uku a matsayin mu na masu imani me ya kamata mu diba waye ke da dalili yanzu wanda yace waka halaka ne wani hadisi ya kawo alhali ga suna hadisai barkatai manzo Allah yace daga ji waka gara a kwarara ma garwashin wuta a kunne daga ji waka gara a samu wata kusa a buga ma a kwakwalwarka ga sunan Allah yace mawaka da su da shedani duka tare suke suna faɗin maganar da ba sa cikawa to shi wanda yace halaka ce wata aya ya kawo wani hadisi ya kawo amma sai ka ci amala yace wanda yace riba halaka ce ana ya samu aya ina samu hadisi babu shi tawili ne kaza ya yanzu mu muna cikin zamani ya kamata addini ya tafi da zamani kaza kaza sai ce riba ce to wannan shine hadisin shine ayar shi babu aya babu hadisi wanda zai tahalata mushi kudin riba amma sai ce ai zamani ne tunda su kowa ma yana yi musulmai ka abarsa ba kuma ku shiga ai da ku to wannan kaga sai mutum ya ce na dauki hujjar wannan malami to babu hujja babu dalili tunda bai kawo aya ko bai kawo hadisi akan cewa riba ta halaka ta halitta to saboda haka masu girma yana daga cikin manyan abinda shedan yake tura mu sai mutum ya rika daukar fatawa mai sauki shi kullun bai diba menene dalili menene hujja to wannan kuskure ne ya kamata idan kama malam fatawa in ma ya gaya maka in baka gamsu baka ce to malam menene dalili ya gaya maka dalili dan ma idan wani ya tambaye ka kai ma ka gaya mushi sai ka ce to ga dalilin aya kenan magana ubangiji subhanahu wataala ga hadisi magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine addini da fata Allah subhanahu wataala ya shirya da mu ya gwada mana hanya gaskiya Allah ba mu yukun binta Allah subhanahu wataala ba mu kuzari wajen kokarin karanta addini Allah madaukakin sarki kuma yassare mana hakan da fata abinda muka daidai Allah ta rama cikin ladan wanda ke na fusure ne Allah gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-taqwa wa al-afafa lana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وارزقنا تلاوته آناء الليل وطرف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين muna tawassuli ga Allah subhanahu wataala da ayyukan wanda suke kyawawa kasan mu tani jar muna roƙon Allah subhanahu wataala da sunayen shi kyawawa Allah ya zauna da mu lahiya Allah ya kare mu da duk wata musiba ko wani bala'i Allah subhanahu wataala ya ja hannun jagororin mu shugabannin mu zuwa ga aikata abinda zai amfani ɗan Nijar talakawa gaba daya daga farko har zuwa ƙarshe kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kare sojojin mu da suke kan iyaka da ma wanda suke cikin gari kuma Allah subhanahu wataala ya kare iyakokin mu kuma ya kare iyakoki na ƙasashen musulmi Allah ya kare jinane na musulmi Allah subhanahu wataala ya kare jinane na musulmi Allah kuma fahimtar da mu qumu ila salatikum yarhamukumullah.